Download music at housesongs.com.
What's the day I and ya sarara I hoor? What's the day I and ya sarara I hoor? A wurin sun na kai wa ka sama haihuwar ki. To me yasa kike ta zubar da mutuncin gidan ku? Wai ina tarbiyar nan da aka baki. Kai wallahi an ya sar kudin ilimi. Chanko ba ala khairi ko adabi Kurun ku kuis kanchi do min asaku Fada ala khairi ko kuishiru da bayu Danko ku mochu kumbar tari hirayu Ia yesi yoda nasa nangayu Kumbata wa ya yanku zarayu
Download music at housesongs.com.
Duk wanda zake ka bar shi karkara ma bi shi da addu'a domin haniyar kowa dotar za ta bi shi duk dan sunna ba ya zakin mafiyar shi yar sunna ma ba ta zakin tsohuwar ta duk wanda zake ka ya zaki uban sa babu shakka duk wanda ka zake ki ta zaki iyayen ta hakika baba kai ma kana da laifi Mama, ke magina da laifi kumbar ƴaƴan ku kara zube
Allah Allah
gyara bale ke ba dube dube
Allah Allah gyara
samarin ta ma duk ba ku zabe
Allah Allah gyara
kawaye dubu duk ba na zabe
Allah Allah gyara
tana bin maza tana shaye shaye
Allah Allah
gyara ya sayo mota da kudin mazaje
Download music at housesongs.com.